Da farko dai ga bayanin da babban jami'in sanar da sakamakon zaben gwamnati ke cewa
I Professor Kyari Muhammad hereby satisfy that I was the returning officer for the Bauchi State Governorship Election 2019. That Bala Abdul Kadir Muhammad of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Yace shi Professor Kyari Muhammad ya tabbatar cewa shi ne babban mai sanar da sakamakon zaben gwamnati na jihar Bauchi na shekara 2019 da aka gudanar. Wanda Bala Abdul Kadir Muhammad na jami'ar PDP bisa cimma bukatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye shine ya lashe zaben. Wakilin jami'ar PDP a wajen bayyana sakamakon zaben ya bayyana murnar jami'ar tasu.
Sunana Honorable Tankwadu, ni ne wakilin PDP a wajen collation da declaration na gwamnan jihar Bauchi.
To ga sakamako an bayyana, ya kuka karbe shi?
To alhamdulillah, shi hidima daga Allah ne, kuma Allah ya tabbatar daman shine ya faɗa, shine yake cewa ka zamanto ka zamanto. To yau ne duk kokarin da muka yi, duk soyayyar da muka yi a faɗe ta kafin yau, yau ne Allah ya kaddara da wannan lokaci da zai zamanto za a kira a karɓi result din na a jaddada a tabbatar da dan takarar mu wato sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya zama gwamna.
Wani mai sa ido a harkar zabe ya bayyana cewa an gudanar zaben cikin nasara babu tashin hankali.
Sunana Abdullahi Doma, ina ɗaya daga cikin masu sa ido na wannan zaben daga farko har zuwa yanzu na ƙungiyar Bauchi State a political cycle. To wallahi alhamdulillah, babu abin da ya yi mun daɗi kamar yadda aka fara wannan zaɓe lafiya, kammala shi cikin ƙoshin lafiya. Wannan abun farin ciki ne ga al'umman jihar Bauchi, da kuma an yi zaɓe shi kuma jihar Bauchi zaɓi abin da ransu yake so, an kuma gabatar musu da abin da ransu yake so.
Daga bisani zaɓaɓɓen gwamna mai jiran gado sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya gana da manema labarai don godewa al'ummar jihar Bauchi sabili da zaɓensa da suka yi.
Allah cikin ikonsa da rahamansa da yau aka kawo sakamakon zaɓe cewa ni sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi na zama gwamna elect na jihar Bauchi, kuma dan uwana distinguished sanata Babatela ya zama mun dipici. To a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudummawa a wannan hubbasa da muka samu. Wannan abu da muka samu wato shi kansa abun godiya ne, kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale, wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya mu wanda suka ba mu wannan dama, wanda gishikin sa shine neman canji wanda mutanen Bauchi suke so.
Kuma kuma bai takardan taya munna da muka gani takardan taya ka munna daga shi wajen gwamna, shin ka samu wannan takarda?
A har yanzu ban samu ba, amma na ji labari cewa an tura shi a kafofin labarai, kuma na ji daɗi, amma ina jira in ga mai kudirin wannan wasiƙa take.
Masu kaɗe-kaɗe da raye-raye su ma sun cashe kamar haka. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.